alfahatal bi dhihnika ahya la mun yisu mun gama to sai yace dhikru dhali id wannan babi da zamu zai ambata mana dhal na id kun san al'adar sa tsalatan da muka wuce yakan bude wa'insu babuka ko dai da gazal mun san al-gazal ko mana ha mun san al-gazal al-gazal shine dhikru mahasinil mar'a dhikru mahasinil mar'a to shine gazal wato shi gazal ya zama kaman jini da tsoka a wajen larabawa ba wai in kaji suna yin gazal akwai wata mata muayyana da suke hararowa ba kawai abin ne zama musu haka yanzu daga cikin waƙe-waƙen Hassan bin Thabit wace yace akwai wanda wanda na sanya iya bude ta gazal to amma abin da suke cewa kaman shar imamu Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala da duk wasu magabata idan kaga gazal a farkon waƙar su kawai wai suna shabbaha wata mata daga cikin matan aljanna ina fata an gane suma da masu yanzu kamar shi al-imamu Shatibi ai ba wai misali da kamar irin yan duniya su Imru da Kaisi ai ka yawa Imru da Kaisi irin sa irin makamantansa irin su Jarir irin su Farazak ai kaga duk ba za ka yamaki ba yawa to amma mutum mai daraja mai addini to kawai shine za ka ce kawai haka shura suke cewa kawai yana gazal ne akan wata mata daga cikin matan aljanna to sai yake cewa na'am id tamashat zainabun saladalluha samiya jamalin wasilan man tawassala anan ba wai su kalmomin yake nufi ba harufan yake nufi mal isma'il ko kalmomin yake nufi afwan harufan yake nufi ba kalmomin ba kaga tamashat ta'un yake nufi zainabun zayun yake nufi sala sadun yake nufi dalluha dalun yake nufi samiya sinin yake nufi jamalin jinin yake nufi to in muka duba guda nawa ne guda shida kaman yana so ya ce maka wayannan harufan guda shida duk su ne maganar mu za ta kai ta kawo a wajen izhari ko idgami malai an gane ko tamashat ba ta bukatar sai a fassara mana so ko a tamashat ai ai ko ai riga sani gaskiya malaman mu ba sa fassara mana gazal din nan saboda kar a abin nan amma din musan tamashat fi'li madhi ne kaman mashat kenan zainab mun san cewa suna ne na mace wannan sala dalluha ma'ana qala shine ma'ana abin nan addallu shine addalal kaman kace zanko na kitso yawa gashin kanta samiya jamali wannan sami kaman kace mai madaukakin kyau wasilan mata mai zane mun fahimci dai kawai ba abin yake nufi ba yawa harfa yake nufi to sai yake ce maka fa izharuha ajra dawama nasimiha malai haya da malan ajra da malan dawama da malan nasimaha to su ne suka yi izharin wannan harfa gabaki daya fa izharuha ajra dawama nasimiha yanzu zamu ga malamai sun kasu kashi uku a cikin wannan harufa akwai wanda yudhiru mutlaqan akwai wanda yudigin mutlaqan akwai wanda yudigimu ba'daha wa yudhiru ba'daha to anan aikin yake ka kiyaye su wane ne dan ka ce ka haddace wanda ba sa shigarwa ko wanda suke shigarwa duk da sauki to amma wanda suke dauki dai daya yawa to anan wanda suka raba din to nan ne gaskiya kake bukatar aiki to yanzu mu kawo misalan su kaga tamashat mu samu id wajen ta'un kaman kace id tabarra'a id tamshi uktuka id ta'tihim hitanuhum sai me id ta'muruna kaga id ta'muruna a wajen masu idigami to dai yanzu diga id a wajen ta'un to shi id tamshi ewa itus iduna eh banje ba a ittaqu wa ittaqulu lillazi wa ittaqulu lillazi ittamshi ai munyi mun fade shi to dade mai abin nan ittamshi zainab sai zayin wa izzayyana izzayyana ko izzayyana akwai na biyu wa izzagatil absar akwai na uku ba su da yawa dai a wajen zayin din nan yanzu dai mun samu biyu a bar su haka sai sadun israfna wa israfna akwai na biyu wa israfna ilayka kai nabiyin da sai an taza sosai to sai dalu iddakhalu ala dauda wala iddakhalta jannataka akwai na uku to sai sinun issami'tumuhu wala issami'tumuhu ko walau la issami'tumuhu to sai wanne kuma sinin din da zalun wai mu samu na biyu wanne ne na biyu wai muna so mu sami wani din da banda sabitu amma tare da ir to sai jamalin ij'ala ij'aukum ij'ala alladhina kafaru ij'ala alladhina kafaru ajra dawama nasimiha mun riga mun gama sai ce wa azhara rayya qawlihi wasifun jala to kun ga can da yake ce mana sa'azkuru alfadan taliha hurufuha bil izhari wal gabt sai ke cewa wa ma ba'du bit taqayid qura sa'usu bi kai sa'usu wa ba'd al wawi tasmu hurufu man tasamma yawwa sa'usmi wa ba'd al wawi tasmu wato idan muka duba zamu ga abun hali biyu ne idan ya ambaci sunan mutum ba sai ya kawo wawun tsakanin sunan mutumin da harafin da izhari ko idgami ba in kuma ramzi ne dole sai ya kawo dan ka samu ta kudewa yanzu kun ga anan da yace wa azhara rayya qawlihi rayya ramzi da kisa'i qawlihi khallad qafun khallad ne to kaga sai ya ce maka wasifun wannan wawun ya zama fasil tsakanin su wanda suka yi idgami ko izhari to sai kuma harafin shine jala kenan da malan kisa'i da malan khallad sun yi izhari a wajen jimin shi kadai kaga yanzu da kawai cewa wa azhara rayya qawlihi jala sai mu dauka jala ramzi ne na warshi sai mu dauka ramzi ne to amma da ya kawo mana wawu ya zama fasil to sai muka fahimci ashe abinda ya biyo baya sunan wanda ya yi izhari ne ko ya idgami to kamar tunda cewa azhara kaga bayyanawa kenan zamu ce da kisa'i da khallad a wajen jimin kadai suka yi izhari duk saura me suka yi sun yi na doctor sun raba kafa eh amma dai sun fi karfi bangare daya to eh shi kadai ne suka izhari eh to kaji yawa amma duk sauran sai suka shiga yawa sai yace wa adgama dankan wasilun tumadurhi malan adank shine khalaf khalaf shine dankan sai yace wasilun kaga wannan waw fasil ne tumadurhi shi yayi abin nan yayi idgami a wajen ta'un da dalu duk sauran kuma yayi me yayi izhari to shikenan sai yace wa adgama maulan malam ibn zakwan sai yace wujuduhu kaga fasil ne da'imin shikenan wancan wila cikon baiti ne shi kuma ibn zakwan abinda ibn zakwan yayi idgamin dalun shi kadai yayi izharin harfa biyar yanzu a cikin ƙara'i mutun nan ibn ambata ba abu amr ba mu amince shi bi akmalihi a'a isham tunda kaga shine abokin ibn zakwan to yanzu kaga zamu ce da malam warshu da malam ibn kafir da malam asim sun yi izhari gabaki daya in dai zal ne na iz a cikin harufan nan guda shida to ba wanda suka shiga duk sun yi izhari da malam abu amr da malam hisham duk sun yi idgami ba su raba kafa ba eh abu amr da hisham to sai ka zo kuma kai aiki tantance wanda suka abin nan eh wanda suka izhari eh da wanda suka izhari abin nan wannan mun san yana daga cikin abubuwan da bashi da wani taujihi aksin dan uwansa wannan kawai lugat ne iz tamshi it tamshi ba wani bambanci ta fuskar fassara yawa suka ce man azhara fa huwa al asl duk wanda izhari shike kan asali dama asali ko na harafi idan mo shi istiqlala za a bace shi wa man adadan fa kad khaffafa shi kuma sauki ne domin yanzu in ka ce ittamshi yafi sauki akan iztamshi ittamshi kawai yafi sauki ka wuce eh ittaqulu ka wannan ai kanka wannan ba za ka hanka ya ce tsangaya ka zo ka ce itta ka ce ittaqulu ai ya ce a to amma kai wasa kai mata in yace qabdallu sai ka ce to ai kai ma dal ne ba badun bane ba eh ne abinda nake cewa duk abinda mai wata riwaya zai iya kaman ko kace zaka tabbatar abin suka ko kace me na wata riwaya to shi ma a cikin ta zaka zama abinda zaka yi masa hujja ka gane kowa na da a duba wani duk kowace fusa ce imala dai kowa na yi sai dai a ce wani yayi daya wani yayi da yawa tasili ma kowa na yi eh kowa na yi to ai kun ga tunda ba bari mu kara gaba ai man nasir mai ce hudu muka yi fa baiti uku ne ma babu ba ya kare wai da shi zikiru abin da abin nake nufi wai mu yi wannan dalikat eh yawa to yanzu mu zo mu duba mun ci harufan mu guda shida ne tamashat zainabu sala dalluha samiya jamalin guda shida yanzu mun tafi akan cewa fa izharuha ajra dawama nasimiha mun abin sai wa azhara rayya qawlihi kaga su kuma sai izharin jala kisai da khallad sun yi izharin jimu sun yi idgamin saura wa da wa kisai da khallad mun san khallad rawi ne na hamza kenan mai khalaf yayi idgami abokin sa kaga sun raba kafa sun raba abu shi da abokin sa malamin su daya. To sai kuma sai wa adaga madankan shi kuma shi da shi wa adaga madankan wasilan tuma durrihi kaga shi da ta'un wannan shi wannan atum suka ce jami'in na atuma atuma wato kaman kaman abun tarbi ne wani yan kulakulai ne abun waya abun waya ne wanda ake muhuda yawa kaman tsakiya wanda ake hudawa to kaga nan abun nan khalaf yayi idigami adigama kaga shi kuma a can mai dan uwan sa yayi azhara tunda dama shi dai kawai yayi idigami yawa to yanzu in ka duba sai mu ce da khallad da khalaf akwai abin da zamu yi alakari mu ce ta'un da jimu ina ce mahallin sabanin su ko haka ne a'a ai har a'a kai biyu ta'un da dalo a'a shikenan yanzu da kisa'i da khallad sun yi izhari a harafi daya duk sun yi idigami ga saura shi kuma khalaf yayi idigami a biyu ta'un da dalon yayi izhari ga saura kaga sun zama hannun riga a wajen wa'ancin sauran yanzu kaga sai mu ware harafi uku mu ware jimun da ta'un da dalon sai mu ce da zanun da sadun da sinun sun yi hannun riga khalaf yayi idigamin su a yayi izharin su kai yayi izharin su shi kuma khallad yayi idigamin su wannan guda uku malliman yanzu aramma in muka ce mu dauki Imam Hamza me rawayansa suka yi akan harufan nan guda shida Imam Hamza sai mu ce khalaf dama shi ne na fari sannan khallad sai mu ce khalaf yayi idigami a guda biyu duk sauran hudu yayi abinda yayi izhari to shi kuma khallad yayi izhari a daya yayi izhari a daya idigami a sauran wa azhara rayya qawlihi wasifun jala rayya qawlihi yawa to sai mu ce kis kware daga sai mu ce shi kuma kisa'i kawai gabaki daya abin nan jimin shi kawai izhari kisa'i azimin ya izhari duk saurayin idigami to sewa in muka biyo silsila mun ce dama da Nafi'u da Ibn Kathir dama su izhari su kai Asim na tare da su mun ce Abu Amr da shi da Hisham idigami su kai ba su raba kafa ba to sai mu dauko Ibn Zakwan Ibn Zakwan wa adaga imam maulan wujuduhu da'iman wula kawai dalin shi kadai shi idigami saura yana tare da jumhur zamu ce tunda sai mu ce da Nafi'u da Ibn Kathir da Asim kamar su ne jumhur saboda ka Ibn Zakwan yana tare da su akan harufa guda biyar dalin shi kadai ne yake idigami a wajen sa to sai wa ai shikenan mun gama shi inda gaza yake saka da lokacin da kaza zaka yi karatu kaga kaidojin musabakar bana kaga kaidojin musabakar bana kai wala abu ai babba ne abun kware da gaske
Gracias.
kaga abin da suka ce al-far'ul awwal al-far'ul awwal hifdhul qur'anil karim kamilan ma'a at-tajweed wat tafsir wal qira'ati sab'a min tariqi shatibiyya ma'a hifdhi matan shatibiyya wat taysir wal ibana sayyati khasul li wilayati ash-shimal wal janub al gharbi wannan in bracket aka saka wannan sai al-far'u thani hifdhul qur'anil karim kamilan ma'a at-tajweed wat tafsir sai al-far'u thalith hifdhul qur'ani kamilan ma'a at-tajweed to amma yanzu banda hadda qur'ani sai ka hadda ce shadibiyya sai ka hadda ce at-taysir kai wannan da tafsiri kuma sai izu ta kore sai 30 dan al-far'u 60 fa aji uku gare shi 60 kaga da tafsiri da qira'at banda hadda sai kuma 60 da tafsiri shi kadai sai 60 zalla 60 shi kadai mu daga nan wai ba 60 zalla to ka to daga nan kuma kaga sai izu 30 sai kuma hizifi 10 sai hizifi 2 to Allah ba bai rabo sa'a dan yake babba ne to yan uwan mun Allah gafarta malam zalu iz fa aka ce zalu iz an riga an yi maka taksisi yawa zamu zo nan gaba ai ka san akwai nan gaba akwai inda aka sa akwai wurare ittifaqiya zamu zo mu samu inda ke ta wala qulu fil idgami id dhalla zalimu kaga zalzal ba wani abin nan zalza ba'un ba sabani duk abin nan waqat tayyamat abin nan ta'un da dalun ko dalun da ta'un haka dai Allah ya datar da mu ɗan uwa mun dan fahimci shari yau zai to malam kaga malam Sadiku an abin da nasa ko